so surreal. Realistic. Wonderful. This is crazy. Not normal at all. Really cool. Addictive drums.
Addictive drums. They are addictive.
Yeah, they are. Electric show is the best I know. Electric show is the best I know.
Drumming back. I like it. Ba 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 ba.
funny times. 1, 2, 3, 4. Da 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 da